Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM gami da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 7 ga watan Satumba na shekarar 2017 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai
dubban mutane sun yi zanga-zanga a kasar Togo suna buƙatar kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru na iyalin shugaba Faure Nasimbe Yau alhamis sojojin Isra'ila suka harba makamai masu linzami a kan wani sansanin sojan ƙasar Siriya. A yayin da China ke goyon bayan matakan da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauka a kan Koriya ta Arewa, Rasha tana son a amince da ita ƙasar Koriya ta Arewa a zaman ƙasar da take da ƙarfin makaman nukiliya.
A shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da rahoton kokawa da direbobi da fasinjoji ke yi dangane da lalacewar manyan hanyoyi a Najeriya. Bayan haka za ku ji hukumar aikin haji ta Najeriya za ta hukunta wasu jihohi sakamakon barin mata masu ciki da suka yi zuwa aikin hajin bana. Sannan za ku ji shirin sai bango ya tsake wanda Hajiya Jummai Ali ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Dubban mutane sun yi zanga-zanga a duk faɗin ƙasar Togo jiya Laraba suna buƙatar kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru da shugaban ƙasar Faure Nasimbe da iyalinsa suke wa ƙasar. Shugabannin jam'iyyun masu hamayyar ƙasar ne suka buƙaci dubban mutane da su fantsama titunan Lome, babban birnin ƙasar da wasu biranen ƙasar. Su buƙaci shugaba Nasimbe ya sauka daga kan ragaman mulki bayan wa'adin mulkinsa ya ƙare a shekara ta 2020 idan Allah ya kai mu. Haka kuma sun buƙaci a yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin ƙayyade wa'adin mulkin shugaba. A 1992 aka zartar da wata doka da ta tanadi wa'adi biyu wa shugaban ƙasa, to amma mahaifin shugaba Nasimbe ɗin Marigayi Iyadema Nasimbe ya soke wannan doka bayan shekaru 10. Zanga-zanga makamancin wannan da aka yi a watan Agusta ta buge da zama tarzoma har ma jami'an tsaro suka kashe mutane biyu. A shekara ta 2005 shugaba Faure Nasimbe ya tsare kan ragaman mulki bayan rasuwar mahaifinsa wanda ya share shekaru 38 yana jan ragaman mulkin ƙasar. A ranar Talata Majalisar Ministocin Ƙasar ta yi na'am da wata shawarar da aka gabatar na mai da ƙayyadewa a mulkin shugaban ƙasa.
Da nan kuma rundunar sojan Siriya ta ce jiragen saman yaƙin Isra'ila sun kaiwa wani sansanin sojan tahari da sanyin safiyar yau Alhamis kusa da garin Masyat, har ma suka kashe sojoji guda biyu da yin ɓarna. Sanarwar ta sojojin ta ce sojojin Isra'ila sun harba makamai masu linzami daga sararin samaniyar ƙasar Lebanon. Garin Masyat yana lardin Hama kusa da tekun Mediterranean, kimanin kilomita 40 arewa da kan iyakar Siriya da Lebanon. Rundunar sojan ta Siriya ta yi kashedin irin barazanar da irin wannan tsokana ka iya haddasa wa tsaro da kwanciyar hankali a yankin. Rundunar sojan Isra'ila bata ce uffam ba game da wannan hari, galibi bata faɗin komai idan ta kai irin wannan harin. To amma a baya jami'an Isra'ila sun tabbatar cewa hare-haren da sojojin ƙasar ke kaiwa cikin Siriya suna auna wuraren da suke zargin Siriya tana adana makaman da za ta yi jigilarsu ga ƙungiyar Hezbollah da cibiyarta da ke cikin Lebanon. Mayakan Hezbollah suna fafatawa a cikin Siriya domin goyon bayan shugaba Bashar al-Assad.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar China ta ce za ta goyi bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙoƙarin da take yi na ɗaukan ƙarin matakai a kan ƙasar Koriya ta Arewa. Domin gwajin makamin nukiliya na baya-bayan nan da ta yi. Yau Alhamis ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yi wannan furucin wajen wani taron ɗan jarida a birnin Beijing. Ya ce ya kamata kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya mai da martani ya dauki dukkan matakan da suka kamata na tunkarin wannan rikici. To amma Mr. Wong ya kuma jaddada cewa tilasta kunkumi da matsin lamba su tafi kafada da yin shawarwari da Koriya ta Arewa. A yayin da China ke cewa tana goyon bayan matakan da Majalisar Dinkin Duniya za ta dauka akan Koriya ta Arewa, ita kuma kasar Russia tana ta kokarin ganin an amince da Koriya ta Arewa a zaman kasa mai karfin makaman nuclear. Kuma Russia bata goyi baya ko kuma bata goyon bayan matsayin Amurka da kawayenta akan kasar Koriya ta Arewa. A yayin da yake ganawa da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a Vladivostok yau Alhamis, shugaban Russia Vladimir Putin ya kara yin kiran da ai shawarwari da Koriya ta Arewa domin magance rikicin nuclear.
Masu bincike na Majalisar Dokokin Amurka suna yi wa ɗan shugaban Amurka Donald Trump Jr. tambayoyi dangane da shishigin da ake zargin Rasha ta yi a yakin neman zaɓen mahaifinsa a bara, ciki har da wata ganawa da ya yi da wata lawyer da take da alaka da fadar shugaban Rasha ta Kremlin, wanda aka ce ta ba shi wasu bayanan bata sunan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Dan shugaban na Amurka, wanda shine yanzu yake lura da kamfanonin mahaifinsa, sunansa yayi ta fitowa a binciken da kwamitocin Majalisar Dokokin Amurka ke yi karkashin wani lauya na musamman, Robert Mueller, tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. Masu bincike suna maida hankali akan ganawar da Donald Trump Jr. yayi a watan Yunin shekara ta 2016. Ana tsakiyar yakin neman zaɓe, ana da yi masa tambayoyin ne cikin sirri ko kuma bayan fage.
Yau Alhamis ne kuma wata kotu a kasar India ta yanke wa wasu maza guda biyu, Firoz Abdulrashid Khan da kuma Tahir Merchant, hukuncin kisa a saboda hannun da suke da shi a hare-haren da aka kai Mumbai a 1993 da suka kashe fiye da mutane mai 150. An yanke musu hukuncin kisa ne bayan da aka same su da laifin kulla makarkashiyar kai hare-haren. Mutum na uku da ke da hannu a wannan danyen aikin mai suna Abu Salim, shi an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Abu Salim ya arce daga India jim kaɗan bayan an kai hare-haren, to amma a shekara ta 2005 aka izo ƙeyarsa daga ƙasar Portugal bisa sharaɗin cewa ba za a yanke masa hukuncin kisa ba. Baya ga waɗanda suka mutu a sakamakon hare-haren da aka kai, fiye da mutane 700 ne suka ji rauni.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, direbobi da fasinjoji da ke bin manyan hanyoyin Najeriya na kokawa game da tafiyar hawainiya da gyaran hanyoyin ke yi. Ga baban gida Jibrin ɗauke da cikakken rahoton.
Har yanzu dai matafiya da fasinjoji na manyan tituna a Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da tafiyar hawainiya da ake fuskanta wajen gyaran manyan titunan kasar da suka haɗe biranen kasar daban-daban. Hanyoyin da lamarin ya fi muni su ne hanyoyin da suka tashi daga kudancin Najeriya zuwa arewacin kasar da kuma na yammacin Najeriya zuwa arewacin Najeriya. Hanyar da ta tashi daga Lagos zuwa Makwa da Makera a jihar Niger, har ma zuwa Binnin Gwari a jihar Kaduna, na ɗaya daga cikin hanyoyin da yanzu haka ke ciwa direbobi da fasinja tuwo a ƙwarya. Ko da yake tuni aka gyara gadar da ta karye a kwanakin baya tsakanin Makwa da kuma Jaba, bayan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yabe Oshibanjo ya kai a lokacin da yake muƙaddashin shugaban ƙasa, wata gadar da har yanzu ake ci gaba da fuskantar matsala a kanta, ita ce wanda ke kan hanyar Makwa zuwa Makera da ke garin Bokane. Karyar wannan gada ta sanya manyan motoci daukan hanyoyin bidda zuwa Mina, kana su siyanka ta Silija, ko kuma daga Mina su koma da Tagina su bi Kwantagora zuwa jihohin Sokoto da Kebbi, ko kuma ta Binnin Gwari zuwa Katsina da Zamfara. To ko menene direbobin ke so gwamnati ta yi akan waɗannan hanyoyi?
Sunana Abdullahi. Kuma gaskiya har ga Allah, hanyar nan gaskiya ana shan wahala. Akwai masu kwana 4 ko kwana biyar to daga idan ka fito
ni yanzu daga mai damatir ne na zo kuma zan tafi Lagos ga hanya tun jiya ban samu hanya ba sai har yanzu ga shanu ne ma haka
sai za ka yi da wannan dabbobi
kuke dabbobi masu shanu ma yanzu fada suke akan za a sauke shanu ma ba sanya za a yi ba
yanzu dai a inda al'umma kasar ke ci gaba da kuka game da matsalar hanyoyi a kasar gwamnatin tarayyar Najeriya bisa ga dukkan alamu ta fara bin shawarar Najeriya a maimakon ministoci guda biyu da ake da su a da yanzu ministoci uku ne ke kula da wannan ma'aikata dake karkashin jagorancin babban minista Babatunde Fashola to ko menene fatan direbobi da kuma fasinjoji dake bin irin wayannan hanyoyi
in gwamnati za ta taimaka mana a dube mu da idon basira don a taimaka mana a gyara mana hanyoyi domin gaskiya muna samun matsala bisa ga hanyoyin mu sosai
to su da taimaka su ci mu su mu gyara su taimaka su gyara muna
yanzu haka dai Najeriya na da hanyoyi masu tsawon kilomita 35,000 a gargashin gwamnatin tarayya kuma duk da cewa an kashe masu zunzurutun kudi har fiye da naira trillion 1.5 daga shekara 1999 zuwa 2015 irin wayannan hanyoyi ba sa biyuwa cikin sauki ga masu ababen hawa da kuma fasinjoji baban gidan jifirin murya Amurka daga Lagos
madalla baban gida jibrin anan bangaren kuma har yanzu dai a Najeriya hukumar alhazai ta Najeriya ta ce za ta dauki matakin hukunci ga jihohin da suka bar mata masu ciki suka je aikin haji bana ga Madina Dauda daga birnin Makka dauke da cikakken rahoton
jihohin sune jihar Lagos da Kogi da Nasarawa waɗanda suka kawo mata daddaya masu juna biyu matar da aka kawo daga jihar Lagos ta yi barin cikin ta a Madina amma matan da aka kawo daga jihar Kogi da Nasarawa sun haihu saboda cikunan su sun kai haihuwa a lokacin da suka zo aikin hajjin na bana to a ina aka samu akasi ne da jihohin suke kawo masu ciki Dr. Ibrahim Kana shine shugaban kula da fannin kiwon lafiya na hukumar alhazai
an yi bita mace mai juna biyu kada zo aikin haji ba wai haramun ne aikin haji mace da ciki ba amma idan mace da juna biyu ta zo aikin haji saboda wahalan aikin haji yana iya kawowa ga cewa ciko cikin ya zube kafin nan ma idan ta hau jirgin misali na gudana ya farawa cikin jirgin sama to ya za a yi duk matsalolin kenan shine mu kuma alazan Najeriya na kasa gaba daya muka zauna muka dan mataki muka ce kada wata mace mai ciki ta zo aikin haji saboda haka duk abin da muka saka na cewa an kawo mata test blood test urine test har ultrasound muke yi a airport kafin ma su hau jirgin sama amma dan Najeriya ya ci sunan shi dan Najeriya sai mutum wata macen ma sai an ce ta je salga ce ta kawo fitsarinta sai ta zubo ruwa ta kawo a test wata macen an ce ga dakin ultrasound tana zuwa sai ta kauce sai ta tabbatar mana gaba daya to ya zamu yi to aka kira ko zamu rika yada alhazan Najeriya dan Allah dan annabi mace da ke da juna biyu kar ta zo aikin haji tana ba mu wahala tana ba kanta wahala tana kuma ba kasan mu kunya
yanzu da aka fara jigilar alhazan na bana zuwa gida waɗannan jarirai da aka haifa a ƙasa mai tsarki za a koma da su gida Najeriya tare da iyayensu akwai dokokin shiga da fice kowace ƙasa to da wani sharadi ne da aka tanadar wajen fita da ƴaƴan nan daga ƙasar Saudiya tambayar kenan da nayi wa ambassador Umar Zad Salisu
sharuɗan da man fita ƙasa idan ai haihu akwai takardu guda biyu wanda kowane guda ka samu yana iya hitar da kai daga ƙasa na farko akwai batun passport idan za a yi musu passport kafin su tafi za a iya yi musu sai su fita in kuma ba za a yi musu ba to za a ba su abin da muke kira ETC wato emergency traveling certificate wanda yake za a yi musu stamping a nan consulate ko embassy sannan kuma a kai ga hukumar Saudi Arabia na immigration sai su yi musu stamping sai su wuce
dukan wannan kyauta ake yi
kyauta ake amma na passport sai an biya shi wanda ya haifu ne shi zai biya ma yaran amma in da ETC ne shi emergency travel certificate ne kyauta ne
daga dukkan alamu samarwa yaran takardu na fita na iya kawo wa iyayen jinkiri domin samun takardun na daukan lokaci waɗannan jihohi za su rasa kujeru 10 daga yawan kujeru da za a ba su wa aikin hajjin baɗi a matsayin hukuncin kawo mata masu ciki Madina Dauda muryar Amurka daga Makka Saudi Arabia
To madalla Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 10:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron sai banko ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau cikin yardar Allah Senator Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya zai yi da bata ansa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa. To mutum na gaba bismillah ko?
Hayya mutanen sun kare sai dai matan nan da cikin wanda suka wuce din nan akwai wata babban tambaya ta kasa.
To sai kai ma Senator tambayar ta ko?
Tambayar raliya daga Kongo a cikin jihar Nasarawa shi ne sai tana yi wa babban bako fatan alkhairi, sannan kuma a matsayinsa na shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa ta Ƙasa tana rubuta kan yawan adadin matan da suke majalisa
a fadin ƙasar duka. Kana nufin da na jihohi da na gwamnati da na tarayya?
Majalisar Dattawa
ta
ta su sunuzi a majalisar nan. Sannan kuma tana so ta sani ko akwai mutum da take riƙe da wani kwamiti a majalisar su ta dattijai. Ina ganin tambayo da ta jera kenan. Ta ce in an lafa an kirawo a yi wa babban bako wannan tambayar nata.
Sanata gare ka.
To alhamdulillah wannan tambaya wayannan tambayoyi guda biyu sun yi daidai kuma ita Hajiya da ta bada wayannan tambayoyi ina jinjina mata saboda wannan ya nuna kenan matan mu sun damu da al'amarin da yake faruwa a majalisa tare da yadda ya shafi mata yan uwansu. To muna da mata takwas a cikin Majalisar Dattawa ta Ƙasa a wannan zamani, wato majalisa ta takwas kenan, 8 Senate.
Daga cikin ku nawa?
Daga cikin mu 109.
To.
Daga cikin mu 109.
To.
Daga cikin mu 108 saboda akwai wata Uche, Sanata Uche Kunife daga Anambra take, amma kotu ya cire ta. To kuma har yanzu ba a yi zabe an
samu
wanda ya dawo. Yawwa, da su tara kenan.
To.
Saboda haka yanzu a cikin mu 108.
To.
To a ciki kuma akwai shugabannin kwamitoci. Na farko akwai Sanata Olurimi Tinubu wadda ke tana wakiltar Lagos ne, jihar Lagos, tana shugaban kwamiti na environment, wato kwamiti
na
yanayi ko yawa tana shugaba. Kanan akwai Sanata Fatima Raji Rasaki daga jihar Ekiti, ita ce shugaban kwamiti na sa kuɗi ko kuma investments, trade and investments,
zuba jari da cinikayya,
da zuba jari. Ita ce shugaba. Kanan akwai Sanata Simonu daga jihar Oyo, tana shugaban kwamiti na majalisar dattawa, kwamiti mai kula da harkokin kasashen waje, foreign affairs. Kanan muna da Sanata Binta Masi Garba. Binta Masi Garba sanata ce daga Adamawa ta Arewa, kuma ita ce shugaban kwamiti na majalisa mai kula da harkokin mata. Kanan muna da Sanata Rose Oko ta fito daga yankin daga Cross River, ita ce shugaban kwamiti mai kula da 'yan Najeriya da suke kasashen waje. Kuma muna da Sanata Olujimi wanda ke Abiodun Olujimi wanda ke sanata ce daga jihar Ekiti, ita kuma mataimakiyar shugaban mai tsawatarwa na sauran jam'iyyu, wato na opposition kenan.
Wato Gagarabadau din.
Gagarabadau ita mataimakiya ce na Gagarabadau ko mai tsawatarwa na PDP.
To
wayannan ina ga kusan duka matan da suke cikin majalisa suna da matsayi. Ita wancan Uche Sanata Uche Kunife da tafi kafin ta tafi, ita ce chairman ko shugaba kwamiti mai kula da harkokin sayar da mai, downstream petroleum kenan. Petroleum downstream shi ne masu kula da PPMC wanda ke alrashin NNPC suke da duk mai da ake sawa a gidajen mai ake saiwa da dai makamantansu. Wanda ka duk matan da suke majalisa suna da matsayi kuma alhamdulillahi mu fatan mu shine a ce an sake samun ƙarin mata kasance a majalisar wakilai.
To senator mun gode kwarai da ka samu dama ka zo wannan fili na sai bango ya tsage ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu.
To na gode kwarai hajiya.
Haka kuma muna godewa Malam Buhari Kumurya da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da suka taimaka aka dauki wannan shiri akan faifai. To da yake muna da sauran lokaci mun gayyato Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya wanda shi ma zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, sunana Sadiq Bakuru Sabon Teji, shugaban kungiyar murya talaka ta jihar Yobe daga dama turwa tarihin Najeriya. Tambaya ta ga Brigadier Kuka Sheka akan harka ta tsaro. A ganin cewa rundunar sojan Najeriya ta ce ta ba da kwana 40 a kamo shekau a rare ko a kashe, to sai kwana 40 ta zo ta wuce ba a fito an yi mana bayanin cin nasara ba ko akasin haka. Sannan idan aka yi la'akari da kamar jihar Borno, za a ga yawanci 'yan ta'adda na Boko Haram suna ta kawowa hare-hare. To idan aka yi aka aje wannan, sannan tambaya ta ta uku, akwai 'yan ta'adda na Boko Haram waɗanda suka fito suka ce su suna so su yi mubaya'a da gwamnatin Najeriya. To sannan tambaya ta hudu, kwanakin baya gwamnatin Najeriya ta yi musayan mutanen turkiyoyin 'yan Boko Haram da kuma 'yan matan Chibok. To daga baya kuma sai 'yan Boko Haram ne suka sake fitowa suka sake bayyana cewa ba su da rashin wani gwamnati ko wani haka ba. Wannan kuma ta nuna mana cewa an fito ba a ci gaba aka sake dawowa ba. Wani abin nan ne turin da mutum Najeriya suke yi wani hoɓa ta ce yi wani hoɓa ta ce yi a yanzu wani cewa wani yan matan da suke haɗu na tuɓa ta wurin kan kasa ta
to general ka ji tambayoyin nasa?
Eh na ji.
To wacce ansa za ka ba shi?
Na gode kwarai da shugabar rundunar talakawa ta Damaturu bisa waɗannan tambayoyi da ka yi, amma ko da yake ba tambayoyi ba ne wasu ma dai kawai kamar tsokaci ka yi. Misali kai magana cewar na farko kai magana cewar wa'adi da aka bada na kwana 40 a kamo ko kuma ko a kashe ko a raye a kawo shugaban ko wanda yake ikirarin shi ne shugaban 'yan ta'adda na Boko Haram wato Abubakar Shekau. Ka ce ba a yi bayani ba, hakikanin gaskiya kila kai ne baka saurari abubuwan da ke wakana ba a duniya. Inda ka saurara ka san rana ita ina ganin shi kan shi kwamandan rundunar operation lafiya dole Manjo Janar Ibrahim Attahiru ya ɗauki awa ɗaya cir tsakanin ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 3 nake gani inda ya yi ma duniya bayani, kuma kafafen watsa labarai na NTA da cinan sun nuna kai tsaye. Kuma ya yi bayani kan wannan wa'adi da aka bayar, ya ce wa'adin da aka bayar yana cikin wani sashi ne na ainihin gagarumin shiri da ake a tabbatar da cewar an karkaɗe 'yan ta'adda na Boko Haram. Kuma baya ga wannan ni na kaina na fito na yi bayani cewar duk da cewar ba a samu an kamo ko an kashe wannan ɗan ta'adda ba, shi Hafsan Hafsoshi ya yaba masu kwarai daga tawarin runduna ta operation lafiya dole, musamman ma da aka yi la'akari da cewar sun mai da azama kuma har sun kashe mutum 5 na hannun daman shi Abubakar Shekau. Sannan baya ga haka ko jiya mun yi da bayani cewar wasu biyu daga cikin su ranar Talata da ta gabata wato Juma'a da ta gabata an kai farmaki inda aka kashe mutum 2 kuma har muka ba da sunayensu. So ba daidai ba ne ka ce ba a hito an yi bayani ba.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, General Usman Sani Kuka Sheka mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
To madalla masu sauraro a gafarce ni a dazu nace karfe 10 a maimakon 11 yanzu lokacin mai na cewa karfe 10:11 da minti 25 yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
bari mu fara da sakon hadin gwiwa wanda ya fito daga Abdulrahman Ali Balkori da Abubakar Kawu Girgir da Bulyale Manna Kasari wanda suke cewa to gwamnatin jihar Taraba ya kamata ki gaggauta biya ma kananan likitoci bukatun su gani yadda jama'a suka fara shiga matsaloli sanadiyar wannan yajin aikin sai kuma sako na biyu wanda fito daga Hafizu Balarabe Gusau wanda shi kuma ke cewa hakika annobar gugur da ta kunno kai a Caribbean wani iftila'i ne ya fada musu da fatan Allah ya tsare na gaba amin assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka tabbas sajajin mai Alhassan baki riga malam masallaci ba ganin kin bayyana ra'ayinki a siyasanci domin hakan yana daya daga cikin cigaban demokradiya sako daga Alhaji Mele Sufari a jihar Yobe sai kuma sakon Hawwa matar Shehu Saba Gashuwa wanda ke cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ina yi wa ƴan uwana ƴan Najeriya da gwamnatin tarayyar murnar farfadowar tattalin arziki domin kome farko dole zai yi ƙarshe Allah ya sa tattalin arzikin ya dore amin fata na garin Lamiri hakika mun yi murna da farin ciki da jin labarin kubucewa ƙasar mu Najeriya daga matsalar matsin lamba na tattalin arziki da ƙasar ke ciki da ƙarshe muke fatan Allah ya sa wannan labari ya kasance gaskiya ne kuma za mu iya gani a ƙasa sako daga Malam Rilwanin Sa'idu Gayari a jihar Zamfara Najeriya sai kuma sai karta ne mu Ino Zangon Bujo wanda yake salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gyara mana wutar lantarkin mu ta garuruwan Karnaya da Yalwa da Duru da Zangon Bujo da kuma garin Dindibus domin kuwa yau watanni biyar kenan ba mu da wutar lantarki tun bayan da aka sace mana waya wutar lantarkin mu da ƙarshe sai sakon Ibrahim Muhammad Karasuwa a jihar Yobe wanda yake salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka to a gaskiya farfadowar tattalin arzikin ƙasa ta Najeriya da aka ce ta fada mu talakawa bamu gani a ƙasa ba tunda har yanzu bamu ga farashin abinci ya sauko ba akwai talakawa da dama da ba sa dora tukunya a gidajen su
to madalla Ibrahim Jarmai kafin mu karkare ga Jummai Ali da takaitaccen labarai
dabban mutane sun yi zanga-zanga a duk fadin kasar Togo jiya Laraba suna buƙatar kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru da shugaban kasar Faure Gnassingbé da iyalinsa suke wa kasar rundunar sojan Siriya ta ce jiragen saman yakin Isra'ila sun kai wa wani sansanin sojan tahari da sanyin safiyar yau Alhamis kusa da garin Masyat har ma suka kashe sojoji guda biyu da kuma yin barna Kasar China ta ce za ta goyi bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a kokarin da take yi na daukan ƙarin matakai akan kasar Korea ta Arewa domin gwajin makamin nuclear na baya-bayan nan da ta yi yayin da ita kuma Russia take kokarin ganin cewa a amince da Korea ta Arewa a zaman kasar da ta mallaki makamin nuclear Masu bincike na Majalisar Dokokin Amurka kuma suna yi wa dan shugaban Amurka mai suna Donald Trump Jr. tambayoyi dangane da shishigin da ake zargin Russia ta yi a yakin neman zaben mahaifinsa a bara cikiya da wata ganawa da yayi da wata lawyer da take da alaka da fadar shugaban Russia ta Kremlin wanda aka ce ta ba shi wasu bayanan bata sunan tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton
To madalla masu sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu na yau Aiden Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe